الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 15 ga watan zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya dace ma 6 ga watan 7 shekara ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne yau ba da yafi idan da tambayoyi suna iya gabata daman sababi in mutane ba su rigai suka zo masallaci ruwan sama yake ci ladani in yayi kira maimakon ya ce hayya ala sala hayya ala sala sai ya ce sallu fi rihalikum ma'ana ku yi salla a gidajenku wadanda suka zo masallaci to ko ana yin ruwa salla za su yi illa kasancewar suna da rangwamen hada wadannan salloli biyu masu tarayyar lokaci suna gama magariba kai tsaye sai su tashi su kawo isha in azhar ce suna gamawa kai tsaye sai su kawo da asar kamar yanda hadisi yana cikin sahihai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ruwa ba iska ba wani tsoro manzo Allah ya hada azhar da asar da aka yi azhar take yake manzo Allah ya sa aka tada ikama aka zo da asar da lokacin magariba yayi ana gama magariba manzo Allah ya sa aka tada ikama aka zo da sallar isha aka tambaye Abdullahi dan Abbas yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada wadannan salloli ba ruwa ba iska ba wani furgici sai ya ce manzo Allah yana nihi kada ya kuntata ma al'ummarsa kada ya jefa su cikin kunci dan haka duk lokacin da jama'a suka samu kansu a cikin wani yanayi wanda yake na kunci misali ruwan sama ko lema wanda take mai yawa ko kuma kasancewar wata iska guguwa da abin da yake kama da haka to ana iya hada waɗannan salloli biyu masu tarayyar lokaci da duk abin da yake kama da haka kamar yanda bayani ya gabata dan haka kuma kiran sallah ɗaya ta ake yi duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada salloli biyu masu tarayyar lokaci kiran sallah ɗaya ta ne ake yi a farkon lokaci sabani ga malikiya sun ce sallar ta biyu sai a yi kiran sallah a cikin cikin masallaci tare da an kashe murya to babu dalili akan haka amma kowacce sai an tada mata ikama amma kiran sallar ɗaya ake yi a farkon lokaci Na'am.
Malamu ya san karin bayani kuma mun za a jire mu hatta mun yi sai a ƙara nana da wannan. Menene?
To kasancewar wai da ake cewa Nana Aisha, Nana Fatima, Nana Khadija, Nana Maryam da sauransu, wannan kasancewar shi dai Nana ba larabci bane ba, an gane ko? Kamar yanda aka faɗa cewa kalima ce ta fullanci, kuma abinda ake nihi da Nana a fullanci kamar sayyida shugaba, kamar kalima ce ta girmamawa, kenan ake faɗa ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalin gidan shi, maimakon a ce Fatima sai a ce Nana Fatima, kenan as-sayyida Fatima, shugaba Fatima. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna ji cikin kitabul buyu, kuma muna cikin babul hiba, baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen kyauta. Wanda mun tsaya ƙarshen, wato mun tsaya ƙarshen hadisi na Jabir ibn Abdullah, Allah ya ƙara masa yarda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa al-umra liman wuhibat lahu, wato kyauta wadda ake kiranta al-umra, al-umra wato ta iya rayuwa, ita wannan kyauta na tabbata ga shi wanda aka ma kyautar. Wanda kar mu manta bayani ya gabata, an ciro ma ita wannan kyauta wannan suna daga al-umra, ma'ana kwanuka na rayuwa, shine kamar yanda tun a jahiliya suka ma junan su irin wannan kyauta, mutum sai ya ce a amartuka hazihi dar, na baka kyautar wannan gida iya rayuwarka, shine ma'anar umra kenan. A amartuka hazihi dar, ma'ana na maka kyautar wannan gida iya rayuwarka, gida ko gona da abin da ya kama da haka. To shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana al-umra liman wuhibat lahu, ita kyauta wadda ake kiranta al-umra, manzon Allah ya ce tana kasancewa ga shi wanda aka ma, kenan duk wanda aka ma to ta zama tashi. Wannan lafazi, wannan riwaya, riwaya ce mutlaka, a sake ba tare da wani kaidi, manzo Allah ya faɗa dai cewa duk wanda aka ma kyauta ta iya rayuwa to ta zama tashi. To a wannan lafazi na biyu, riwaya ta Imam Muslim, manzo Allah yake cewa amsiku alaikum amwalakum, ku rike dukiyoyinku, wala tufsiduha, kada ku bannata dukiyarku. Anan umarni ne da hali, farko cewa ya amsiku alaikum amwalakum, ku rike dukiyoyinku, wannan umarni na shiryasuwa ne, manzo Allah yake mana, an gane ko? Ba ana nihi cewa dole mutum ya rike dukiyar shi, kar yayi kyauta, kar yayi sadaka, ana nuna mana cewa abin da yake dacewa ne, sai ya ce wala tufsiduha, kuma kar ku bata dukiyarku, an gane ko? Shi banna ta dukiya haramun, amma na irin ita wannan kyauta, shi wannan gaba ba tana nuni ba zuwa hani game da wannan kyauta, a shirye suwa ne, sai ya ce fa innahu man amara umra, manzo Allah ya ce ku san da cewa duk wanda yayi kyauta, kyauta ta iya rayuwa, ya ce je ka ka zauna a wannan gida iya rayuwarka, na baka wannan gida iya rayuwarka, ko na baka wannan gona iya rayuwarka, fahiyya lillazi umiraha hayyan wa mayyitan wali akibihi, manzo Allah ya ce wannan kyauta ta tabbata ga shi wanda aka ba halin yana rayi ko yana mace, haka kuma ta tabbata ga wato zuri'ar shi, ƴaƴansa da jikokinsa su za su gaji wannan kyauta, ta riga ta zama wato tashi ce yana rayi ko yana mace, ba maganar shi wanda yayi wannan kyauta ya dawo ya karbi, ko da shi wanda aka ma kyautar yana raye ko yana mace kuma yana mutuwa, ta zama ta yayin shi, to ita wannan riwaya mallan yazo da ita domin ita ta kayyade waccan riwaya kina in dai ka riga kace ma mutum na baka wannan gida iya rayuwarka ko na baka wannan gona iya rayuwarka je ka kai ta nomawa to wannan gida ko wannan gona ya tabbata ga shi wanda ka ba sawa'an yana raye ko yana mace baka da ƴancin da zaka dawo ka karbe wannan kyauta yana mutuwa kuma ta zaman to gado ga wato yayansa shine yace fa innahu lalle yadda al'amarin yake man a'amara umra duk wanda yake kyauta kyauta ta iya rayuwa manzo Allah yace fa hiya lillazi umiraha kyautar ta tabbata ga shi wanda aka ma hayyan halin yana raye wa mayitan ko yana mace kenan yana raye ko yana mace ba maganar kai da kai kyautar ka dawo ka karbi ta riga ta zama ta shi wali aqibihi manzo Allah yace haka nan kuma ta tabbata ga wato zuriyarsa a wani lafazi jajire yake cewa innamal umran lati ajaz rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kusan da cewa kyauta ta iya rayuwa wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da ita ay yakula shine da mai kyautar ya kafada ga wanda yake nihin yi ma kyautar yace masa hiya laka wali aqibika wannan gida naka ne kai da zuriyarka an gane ko ko kuma wannan gona je kana baka kai da zuriyarka ku ci gaba da nomawa yace to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zartar da ita ba maganar shi wanda yake kyautar ya dawo ya karbe sai yace fa amma idza qala sanade idan shi mai nihin kyautar ya fada ga wanda yake so ya ma kyautar yace hiya laka ma ishta na baka wannan gida ka zauna iya rayuwarka hiya laka ma ishta matukar kana raye kenan ya kayyade masa yace to fa innaha tarji'u ila sahibiha ita wannan kyauta ta kan dawo ga mai ita da zaran shi wanda aka ma kyautar ya mutu inda yace masa hiya laka ma ishta ko kuma wannan gona na baka ka noma ta iya kana raye kenan yana mutuwa gonar ta dawo ga mai ita shine yace fa amma idza qala yace sani dai idan ya fada yace hiya laka ma ishta wannan gida naka ne je ka ka zauna iya kana iya rayuwarka fa innaha tarji'u ila sahibiha manzo Allah yace wannan tana dawowa ga mai ita wato da zaran shi wanda aka mai kyautar wato ya mutu naga al-Imam Abu Dawud da al-Imam An-Nasa'i riwayar su manzo Allah yake cewa la turqibu wa la tu'miru wato karku ma junan ku kyauta wato ta daku kenan karku ma junan ku kyauta wadda take ta daku domin ita wannan nau'i na kyauta shi ma ana kiran shi ar-ruquba wanda kamar yanda Ibn al-Asir Allah ya ji kansa yake fada wato a cikin littafin sa An-Nihaya fi Gharibil Hadith wato a cikin littafin sa An-Nihaya fi Gharibil Hadith wato yake cewa idan aka ce ar-ruquba shine yace huwa an yaqulu ar-rajulu lir-rajuli qad wahabtu laka hadhihi ad-dar fa in mitta qabli raj'at ilayya wa in mittu qablak fa hiya laka fa kullu minhumma yarqubu mauta sahibihi shine mutun da ya kafada ga wani yace masa na baka kyautar wannan gida je ka ka zauna in ka rigaye ni mutuwa to zan karbe gidana in ko na rigaye ka mutuwa gida ya zama naka an gane ku shi wanda yake kyauta yakan fada ga wanda yake ma kyautar sai ya ce karbi wannan gona ko karbi wannan gida je ka ka zauna in ka rigaye ni mutuwa to zan karbe gidana in ko na rigaye ka mutuwa gida ya zama naka kenan kaga anan fa kullu minhuma yarqubu mauta sahibihi, kowanne daga cikin su yana dakon mutuwar dan uwansa. Shi wanda yake kyauta yana jiran shi wanda ya ma kyautar ya mutu ya karbe gidanshi ya dawo gare shi. Shi ko wanda aka ma kyautar yana jiran mutuwar wanda ya masa kyauta domin ya mallaki wannan gida. To ita ma wannan tun a jahiliya haka suke ma junan su irin wannan kyauta. To shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la turkihu, karkuma junanku, wato irin wannan kyauta ta dakon juna. Wala tu'miru, karkuma junanku irin kyauta wato ta iya rayuwa. Sai yace fa man urkiba, kenan wannan duka hanin na shiryasuwa ne, ba na haramci bane ba. Sai yace fa man urkiba shay'an, manzon Allah yace duk wanda aka masa irin wannan kyauta ta dakon juna, au umira shay'an, ko aka masa kyauta ta iya rayuwa aka ce shi kaka noma wannan gona iya rayuwarka, manzon Allah yace fa huwa li warasatihi, yana mutuwa wato ta zama mulki ga magadan shi. Kenan shi wanda yace maka je ka wannan gida na baka, in na rigaye ka mutuwa ya zama naka, in ko ka rigaye ni zan dawo in karbe gidana, to yana fadar haka shi kenan gida ya zama naka, kana mutuwa kuma ya zama na magadanka, ba maganar ya dawo. Haka shi ma wanda yace masa karbi wannan gida je ka zauna iya rayuwarka, to wannan yana mutuwa gidan ya zama na magadan shi, kenan yana raye ko yana mace ba maganar ya dawo. To kamar yadda bayani ya gabata akan ita wannan mas'ala ta irin wannan kyauta, kamar yadda malamai sun yi sabani game da cewa idan wato mutum yayi sharadin cewa zai dawo ya karbe wannan kyautar tashi, kamar yace masa wannan hadhihi daru hiya laka ma ishta, wannan gida naka ne matukar kana raye, in ka mutu zan dawo in karbe gidana. To idan mutum ya faɗi haka, to wasu daga cikin malamai suna ganin cewa wannan sharadi ya inganta, yana mutuwa sai ya dawo ya karbe gidansa. Waɗanda suke kan wannan faɗa al-Imamu Malik da Dawud ibn Ali da wasu malamai daga cikin malaman Shafi'iyya, haka Shaykhul Islam Ibn Taymiyya Allah ya ji kansa ya zabi wannan fada, haka shi ma Al-Hafiz Ibn Hajar da sauran malamai sun tafi akan cewa in dai mutum yayi wannan sharbi cewa je kaka zauna iya rayuwarka, amma da zaran ka mutu zan karbi gidana, to sun tafi akan cewa wannan sharbi ya inganta, kenan yana mutuwa sai ya karbi gidansa ko ya karbi gonarsa. Sun kafa hujja da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin da yake cewa al-muslimuna ala shurudihi, musulmi suna kasancewa akan sharadinsu, sharadin da suka yi kenan suna tabbata akan sharadinsu. Don haka suka ce wannan sharadi ya lazimci shi wanda aka ma kyauta, kenan yana mutuwa gida ya koma gare shi. Tare da cewa wasu daga cikin magabata na daga cikin su al-Imamu Ahmad da wasu daga cikin malaman Shafi'iyya, haka kuma faɗa ce ta al-Imamu Abu Hanifa, sun tafi akan cewa wannan sharadi in mutum yayi shi za a watsar da shi kwata-kwata, ba za a ma waiwaya ba ga wannan sharadi. In dai ka ce masa dai wannan gida ce kaka zauna iya rayuwarka, ko da ka ce masa idan ka mutu zan karbe gidana, to wannan sharadi ya batacce ne, ba a lura da shi, gida ya riga ya zama nashi. A gane ko? Ya riga ya zama nashi, yana mutuwa kenan ƴaƴansa za su mallaki wannan gida. Sun kafa hujja da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi wanda yake riwaya ta Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, hadisin yana cikin sunanin Nasa'i. Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin, manzon Allah yake cewa al-umra ja'izatul liman umiraha, kyauta ta iya rayuwa manzon Allah ya ce ta zartu ta halatta ga shi wanda aka ma, yace warruquba ja'izatul liman urqibaha, haka ita ma kyauta ta dakon juna ta dakon rayuwar juna manzo Allah yace ita ma ta tabbata ga wanda aka ma sai yace wal aidu fi hibatihi kal aidi fi qaidihi mai dawowa ya karbe kyautar da yayi manzo Allah yace tun karkare ne da yake dawowa ya lashe amansa dan haka wannan yana tabbatar da cewa koda kai wannan sharadi suka ce to wannan sharadi ba maganar awaiwaya kyautar ta tabbata kenan dai a takaice abinda muke so mu fahimta game da shi wannan mas'ala ta nau'ikan wannan kyauta a farko in shi wanda yayi kyautar ya fito fili yace hiya laka hazihi daru hiya laka wali aqibika wannan gida na baka je kaka zauna kai da zuriyarka to wannan ba maganar koda ya mutu ba maganar ya dawo ya karbe wannan gida yana mutuwa gidan ya zama na zuriyar wannan kaga wannan kenan ya sarraha ya fito fili ya ce masa a amartuka hazihi dara wal yaqibika an gane ko na baka kyautar wannan gida iya rayuwarka kai da ƴaƴanka to wannan abu ne wanda yake a fili kenan ba maganar dan ya mutu ya dawo ya karbe wannan gida ko gona ya cice kana baka kai ta nomawa iya rayuwarka kai da ƴaƴanka kenan yana mutuwa ta zama ta ƴaƴan shi sannan nau'i na biyu kenan shine hali na biyu da zai faɗa yace a amartuka hazihi dara a amartuka hazihi dara ma'ana na baka wannan gida iya rayuwarka ba tare da cewa ba da zuriyarka to ita ma wannan hukuncin ta hukuncin wanda ta gabata yana mutuwa tare da ta zama ta magadan shi indai kace masa na baka wannan gida iya rayuwarka ko na baka wannan gona iya rayuwarka to da zaran ya mutu ba maganar ka dawo ka karbe wannan gida ya zama mallakar yayin shi kaga wannan irin shi ne ake samun irin wannan rigima a ƙauyuka ta gonakai mutum ya ara ma wani gona duk da cewa aro daban yake indai ya ce na baka aron gona na baka aron gona to wannan aro ne ko shekara 2000 aka yi kana raye ko kana mace yana da damar da zai zo ya karbe kayan shi domin kayan aro dole a maida idan masu shi suka nema amma indai ba da lafazin aro ba yace na baka wannan gona cigaba da noma ta iya rayuwarka to indai ya faɗa to gona ta riga ta zama wannan tanta wanda aka ba sawa'an yana raye ko yana mace kamar yanda ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hayyan wa mayitan sai ce wali aqibi ba maganar ya dawo kenan yace masa na baka wannan gida je kaka zauna iya rayuwarka to wannan hukuncin kyautar ta fita daga hannun shi ta je hannun wanda ya ba sawa'in yana raye ko yana mace kuma yana mutuwa ta zama kenan ta magadan shi sanan hali na uku shine da zai masa kyautar kuma amma sai yayi sharadi je kaka zauna a wannan gida amma kana mutuwa zan karbe gidana kaga anan yayi sharadi na baka wannan gida iya rayuwarka amma kana mutuwa zan karbe gidana kenan anan yayi sharadi da zaran ka mutu zan karbe gidana to wannan shine ke akwai sabani na malamai kamar yanda wasu sun tafi akan cewa sharadin ya inganta kenan yana mutuwa sai ya dawo ya karbe tare da cewa wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa wannan sharadi kwata kwata ba za a ma waiwaya ba kamar yanda al-Imam Ahmad da al-Imam Abu Hanifa da wasu daga cikin malaman Shafi'iyya haka wato al-Imam Shaukani ya zabi ita wannan fada na cewa wannan sharadi ba za a ma lura da shi ba kenan indai ya ce iya rayuwarka koda yayi wannan sharadi sharadi ne batacce gida ya riga ya zama na wanda aka ba wannan kyauta sawa'an yana raye ko yana mace yana mutuwa gida ya zama na magadan shi nan za mu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه أنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاءه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تتبعه وإن أعطاكه بدرهم الحديث متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تهادوا تهابوا رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى في إسناد حسن وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة رواه البزار بإسناد ضعيف وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يصب عليها رواه الحاكم وصحها والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قوله ما لم الله يجيك أنسى واتنا فتا wato wannan riwaya ce ta Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa hamaltu ala farasin fi sabilillahi wato na ba wani mutum kyautar doki domin ya ringa fita yaki na daukaka addinin Allah shine ma'anar hamaltu ala farasin ma'ana na dora shi akan doki na masa kyautar doki nace masa karbi wannan doki ka ci gaba da kula da shi in jihadi ya tashi ka hauka fita shine yace hamaltu ala farasin fi sabilillahi wato nama wani kyautar doki domin ya ringa fita yaki na daukaka addinin Allah wanda kasancewar ita wannan kyauta ce ta mallaka ba waqafi bane a gane ko ba waqafi bane wanda za a ce ba a sayar da shi ka mallaka masa wannan doki cewa nashi ne amma sai ka ayyana masa cewa ga abin da ya kamata kai da wannan doki in jihadi ya tashi ka hauka fita dan haka ai shine anan Umar sai ya ce fa aba'ahu sahibuhu shi wanda na masa kyautar wannan doki sai ya tozartar da shi ma'ana baya kula da dokin kamar yanda ya dace a kula da shi sai ya sakaki dokin ya kanjame ya rami Umar ya ce fa dhanantu annahu ba'i'uhu birukus wato sai nayi zatan na kyautata zatan cewa idan aka nema ya sayar da wannan doki zai sayar da shi da arha ma'ana ba zai tsada da ba fa dhanantu annahu ba'i'uhu birukus yace sai ne zatan cewa in har an nemi ya sayar da wannan doki zai sayar da shi da arha ba tare da wata tsada ba amma kafin haka Umar yace fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an dalik sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da hukuncin wannan al'amari cewa wai shin ina iya dawowa na sayi wannan doki da nayi kyauta da shi faqala sai manzon Allah yace da ni la tatba'ahu manzon Allah yace karka bibiyi wannan kyauta da kai wa in a'taakahu bi dirham manzon Allah yace koda zai sayar maka wannan doki dirhami daya manzon Allah yace karka saya koda zai sayar maka da shi dirhami daya wato manzon Allah yace masa karka saya shine malam yace alhadis ma'ana ka cika hadisin domin cikon hadisin a karshen sa manzon Allah sai ya nuna ma Umar illar sai ya ce fa innal aida fi sadaqatihi kal kalbi yaudu fi kayhi domin duk mutumin da yake dawowa ya karbe sadakar da yi manzon Allah yace tamkarkare ne da yake dawowa ya lashe aman sa dan haka da kyauta da sadaka haramun ne mutun ya dawo ya karbi in dai ta riga ta fita daga hannunka to kar ma ka waiwaya. An gane ku? Ma'ana kar ka sanya tunaninka ka ringa hangen abu kwata kwata, wannan abu ka manta da shi. To shine annabi manzon Allah yace ma Umar la tatba'ahu, yace masa kar ka bibi wannan kyauta da kai. Wa in a'aqahu bi dirham, manzon Allah yace koda zai sayar maka da shi dirhami daya, manzon Allah yace kar ka saya. Sai yace masa fa innal a'ida, shine malam yace al haditha, ai akmilil haditha, ka cika hadisin abin da ya rage. Kenan cikon hadisin shine fa innal a'ida fi hibatihi kal kalbi yaudu, ko kuma fa innal a'ida fi sadaqatihi kal kalbi yaudu fi kayhi, kamar yadda yake cikin wato sahihu Muslim. Manzo Allah yace domin mai dawowa ya karbi sadakar da yayi tamkarkare ne da yake dawowa, wato ya lashe amansa. A takaice, wannan hadisi dalili ne wanda yake nuni cewa haramun ne duk wanda yayi sadaka to ya dawo ya sayi wannan, ya sayi wannan sadaka da yayi haramun ne. In dai sadaka ce kai, to baya halatta ka dawo ka sayi wannan sadaka, sayi wannan sadaka ko ma a nawa zai saida maka, baya halatta. Saboda wasu al'amura guda biyu. Al'amari na farko, malamai suka ce shi mutum wani abu da yake warewa da sunan sadaka daga cikin dukiyar shi, ya san da cewa wannan abu fa ya fita ne saboda Allah, kayin shi ne fa saboda Allah, don haka duk abin da kayin shi saboda Allah to bai dace ba a ce zuciyarka tara ta yi da wannan abin tana bibiye shi. In dai ka riga ka ba Allah, to ba maganar ka ringa bibiyar wannan abu kwata kwata, ka manta wannan abu an riga an wuce. Sana illa ta al'amari na biyu, malamai suka ce shi wanda ka masa sadaka da abu ko kai masa kyautar abu, misali lokacin da ka dawo ka ce kai kake bukata, kaga anan zai iya rungumta maka. Misali in abun kimar shi za ta yi jika 50, yana iya sayar maka shi jika 40 ko jika 30 ko kasa da haka. Me yasa? Daman kai ka mishi sadaka da abun ka bashi, kaga ba zai iya saida maka abin da kimar shi yanda ya dace. To dan haka, saboda waɗannan al'amura guda biyu, malamai suka tabbatar da cewa haramun ne duk wanda ya yi sadaka, wato ya dawo ya karbi wannan sadaka tashi, ma'ana ya sayi wannan sadaka tashi. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya yi hani. To dangane da shi wannan hukunci, jumhurin malamai sun tafi akan cewa shi wannan hani, hani ne wanda yake na karhanci, ba hani bane ba wanda yake na haramci. Suka ce anan domin in mutum ya yi sadaka da abu ya dawo ya sayi abun shi, kaga wannan kenan ya zamanto mallakar shi, wani mulki wanda yake sabo, ba wancan mulki da ya wuce ba. Daman abinka ne, in ka riga ka yi sadaka da shi to ya fita daga cikin mulkin ka, ya zama mulkin wanda ka ba sadaka. To in ya daga zai sayar, ka zo ka saya, kenan wani sabon mallaka ne kai game da abin. Don haka anan suka ce wannan hani, hani ne wanda yake na karhanci ba na haramci ba ne, sai dai bai dace ba duk abin da mutum ya yi saboda Allah ya zamanto mutum ya bibiye abu. To amma tare da cewa kamar yadda al-Imamul Qurtubi Allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa wannan hani, hani ne na haramci, domin zahirin hadisin abin da yake fa'idantarwa shine haramci. Anan Umar Allah ya kara masa yadda da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya Rasulullahi kaji na ba wani kyautar doki saboda Allah cewa ya ringa hawa yana zuwa jihadi, amma yayi sakaki wannan doki da ya lalace. To amma ina zaton cewa in an nane mu cewa ya saida mun, zai sayi mun shi da rage. Ya Rasulullahi shin ina iya saya? Ni manzo Allah yace masa cai masa latatu ba wa in a'aqahu bi dirham, kaga la anan nahiya ce, zahiri ko abinda take fa'idantarwa haramcin wannan abu, ko da dirhami ne zai saida maka. Kuma sai ga cikon hadisi, manzo Allah yace masa fa innal a'ida fi hibatihi kal kalbi yaudu fi kayhi, domin fa innal a'ida fi sadaqatihi kal kalbi yaudu fi kayhi, domin mai dawowa ya karbe sadakar shi, manzo Allah yace tamkarkare ne da yake amai, wato ya lashe. Dan haka dai magana mafi rinjaye, wannan hani abin da yake fa'idantarwa haramun ne, duk abin da mutum yayi sadaka da shi to in dai aka ce za a sayar da wannan abu baya halatta kuma nawa za a sayar da ma baya halatta ka saya tare da cewa an rawaito Abdullahi dan Umar yakan dawo ya sayi abin da yayi sadaka da shi idan ya ga za a sayar amma ana kashin ciniki hallu sai ya koma yin sadaka da shi ya fitar da shi daga cikin mulkin shi amma wannan wani aiki ne nashi shi Ibn Umar yakan dawo ya saya amma yana saya kai tsaye kuma yakan yi sadaka da shi shine wasu malamai suka ce in har da nihin kuma ka koma yin sadaka da shi suka ce ba laifi amma da nihin ka mallake shi ya zama naka ka ci gaba da amfanuwa da shi to wannan haramu ne amma in dai ka koma yin sadaka da shi suka ce ba laifi kamar yadda shi Ibn Umar Allah ya kara musu yadda yake sannan kuma wannan hadisi yana ƙara fa'idan tadda mu duk wanda aka bashi wani abun hawa da sunan cewa yayi jihadi to wannan abu ya riga ya zama mallakar shi an gane ko ya riga ya zama mallakar shi kenan in ya sayar da wannan abu ba laifi ne ba laifi ne Allahumma sai dai in ya kasance daman aro ne aka baka wanda na baka aron abu kaza je ka ringa yin abu kaza da shi to wannan daman aro ne bayya halatta ka sayar da wannan abu kuma duk lokacin da shi wanda ya baka aron in yazo neman kayan shi karba zai in kuma cewa wannan abu nayi waqafi fi sabilillahi ku ringa yin kaza da shi to baya halatta a sayar kamar yanzu misali mutum ya sayi mota sai ya bada sai ya ce wannan mota na bada ta a ringa zuwa wa'azi da ita misali to wannan yayi wakafin ita wannan mota ce ko kuma in cayewa na na baka in wa'azi ya tashi ka ringa hawa kana zuwa to wannan in kaga dama sai ka sai da motar ta riga ta zama mallakar ka amma in wakafi ne yayi to wannan ba maganar mutum ya sai da kamar yadda shi Umar anan dokin ya dauka ya ba wannan mutumin ya ce masa ka ringa hawa kana fita yaki saboda Allah to sai ya saka kidokin ya lalace sai ya zatan cewa in an nema ya saida kenan zai yi rage shine kafin ya haka sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ce masa ko da dirhami ɗaya zai sayar maka manzon Allah ya ce karka saya kuma wannan hadisi yana ƙara fa'idantar da mu baya halatta ga mumini yayi gaban kansa ya aikata wani aiki ba tare da ya san menene hukuncin Allah game da wannan aiki kaga anan Umar sai da ya tambayi manzon Allah shin yana halatta in saya ko kuma bai halatta ba manzon Allah ya nuna masa cewa bai dace ba shine mai akadari ya gina mas'alar cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumallahi fihi wa yas'ala al-ulama'a yace baya halatta ga mumini baligi ya aikata wani aiki sai ya san menene hukuncin Allah game da wannan aiki shin ya dace ko bai dace ba kaga anan Umar bai yi gaban kansa yaje ya sayi dokin a sai da yazo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka in har baka da masaniya to ka je ka tambayi malamai kamar yanda Umar anan da ba shi da sani game da wannan hukunci yazo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya bayyana masa cewa ayin hakan baya dacewa la tatba'u manzon Allah yace karka bibi abinda ka bada sadaka wa in a'daka hu bi dirham manzon Allah yace koda dirhami dai zai sayar maka manzon Allah yace karka saya to dan haka a takaice wannan hadisi kenan mallan ya zo da shi domin ya fa'idantar da mu haramcin sayan kayan sadaka an gane ko haramcin sayan kayan sadaka haramu ne duk da cewa suna bada labarin kamar masu waina sukan sayar ma almajirai in ta taru kuma su sayi su sake maida kuma almajiran hannu suna binsu sai a fito tun safe har sha biyu waina ba ta kare ba kuma waina a cikin wannan in aka wannan aka saya suka raba ma almajiran sadaka hallo in aka yi wata kwana Allah sai su sake sauye musu to baya halatta mutum ya sayi kayan sadaka in dai kai ka bada sadaka amma in wani ne daman wani ya bashi sadaka to kai wannan ya halatta ka saya tunda ya riga ya zama kayan shi amma in kai kai sadaka to baya halatta ka dawo ka sayi wannan kayan da ka bada fi sabilillahi sannan hadisi na gaba hadithin Abu Huraira Allah ya karama sa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato tahadu tahabu manzon Allah yake kuma junan ku kyauta tahabu wato sai ku kaunaci juna lafazin tahadu biban middal dalun kin zakai masa rufa kenan an ciro shi ne daga attahadi in aka ce attahadi wato yi ma juna kyauta kai kamar ni in maka shine anan manzon Allah ya mana umarnin cewa tahadu ma'ana kuma junan ku kyauta in maka kyauta kai ma kai min kyauta min kyautar za ta haifar shine kaunar juna tahabu manzon Allah yace sai ku kaunaci junan ku shine anan kenan wato hadisin kamar yadda malam ke faɗa cewa al-Imam al-Bukhari shi ya rawaito shi a cikin littafin sa al-Adabul Mufrad haka Abu Ya'la al-Mawsili ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin sa al-Musnad da dangane wanda yake kikkiawa a takaice hadisi ne sahihi kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa wato ya inganta wannan hadisi hadisi na biyu hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ko mu ce na uku yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tahadu fa innal hadiyata tasuddu saqima manzon Allah yace kuma junan ku kyauta domin kyauta wato tana zari duk wata kiyayya da duk wata gaba daga cikin zukatan mu'mini in ma kuna da rashin zuttuwa da mutum to matukar kuna ma junan ku kyauta wannan kyauta za ta tafi yadda duk wannan rashin zuttuwa shine yace tahadu kuma junan ku kyauta fa innal hadiyya domin ita kyauta manzon Allah yace tasullu saqima wato tana zari kiyayya daga cikin zukatan masu yinta kenan duk wanda junan su yake ma junan su kyauta to zaka same su sun zama ɗan uwan juna masu kaunar juna duk wata rashin zuttuwa za ta gushe Al-Imam Al-Bazzar shi ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin sa Al-Musnad amma da dangane wanda yake mai rauni a takaice ita wannan riwaya bata inganta ba hadisi ne da'if dan haka kenan hadisi wanda ya gabata ya tsaya matsayin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiryar da mu a wannan hadisi cewa mu ringa ma junan mu kyauta an gane ko yi ma juna kyauta sunna ce wadda take mustahabba dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci mu ya kudaitar da mu akan haka domin kasancewar yana daga cikin fa'idodin kyauta abu na farko kyauta tana ƙara dankon so da kauna tsakanin jama'a domin ita dabi'ar dan adam shi dan adam an dabi'antar da shi akan san wanda yake kyautata masa duk wanda yake kyautata maka to zaka ringa kaunar shi kana son shi dan haka anan ita kuma kyauta nau'i ne wanda yake na kyautatawa fa'idar ta farko kenan ta kan ƙara dangon soyayya tsakankanin jama'a wanda mu'minai kwa iya abinda ake so a kullun su ƙara dunkulewa su zama tsintsiya madaurin ki daya masu kaunar juna masu taimakon juna masu tausaya ma juna kamar yanda Allah ya gina mu akan haka to dan haka yana daga cikin sababin ƙara samun dankon so da kauna tsakanin mu'minai shine wato yawaita ma juna kyauta sannan kuma kasancewar ita kyauta tana ɗaya daga cikin abin da ke sanya farin ciki da murna wato a cikin zuciyar bawa domin duk wanda ya maka kyauta zaka ji dadin wannan kyauta kai farin ciki kai murna shi kuma ana buƙatar ya zamanto mu'minai wato sukan faranta ma junan su wato zukata kai abinda zaka faranta ma wato abinda zaka faranta zuciyar dan uwanka dan haka wasu daga cikin malamai irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wasu sun tafi ma akan cewa kyauta tafi sadaka an gane ko tafi sadaka suka ce anan domin kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kamar yanda wato yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta lokacin yana raye kaga wannan alama ce wanda take nuna so da kauna game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka shi kuma kasancewar so ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ce, tare da cewa kamar yanda bayani ya gabata, daman shi tsakanin sadaka da kyauta akwai bambanci. Ita sadaka ana yin ta ne ga wanda yake mabukaci, kuma ita sadaka ana yin ta ne takanas kawai da nihin neman sakamako a ranar kiyama. Amma ita kyauta ana yin ta ga wanda yake mabukaci, ana yin ta ga ma wanda yake mawadaci. Kuma sannan ita kyauta ana yin ta ne takanas kawai saboda ƙara dangon so da ƙauna tsakaninka da mutum, zamanto kun ƙara samun ƙaunar juna. In har ƙaunar kana nihin cewa ku samu ƙaunar juna saboda wata alaƙa ta addini ta haɗa ku, to wannan ta zama wata ibada wadda za a samu sakamakonta a gobe kiyama. In kuma domin wani al'amari ne na duniya ka ƙara samun kusaci zuwa gare shi ya sa ka a jiki, to wannan ka aikata abu wanda yake na halak, sai dai babu wani sakamakon lada akan ita wannan kyauta. Sannan kuma yana daga cikin fa'idar kyauta, wato tana gusar da duk wata gaba da duk wata kiyayya tsakankanin jama'a. An gane ku, duk wata gaba da duk wata kiyayya tsakanin jama'a kyauta tana tafiyar da ita. Duk wanda kake ganin cewa ba kwa zuttuwa da shi, kuna samun rashin zuttuwa da shi, to anan matukar kana yi masa kyauta, wannan kyauta za ta rikida shi ya koma masoyinka. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, idfa'a billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin adhim. Wanda duk wanda kake masa kyauta, to wannan kyauta da kake masa za ta rikida shi, duk kiyayyar da yake maka zai koma masoyinka. To dan haka in kana masa kyauta shi yana maka, sai ku kaunaci juna. Sannan hadisi na gaba, hadisin kina a takaice, wannan hadisi yana nuna mana asali game da yin kyauta sunna ce mustahabba. An so junanmu ya ringa ma junanmu kyauta, kenan kai ka min kyauta ni ma in maka kyauta domin mu kaunaci juna. Fa'idar yi ma juna kyauta kenan shine samun kaunar juna da gusar da duk wata kiyayya da gaba. Hadisi na gaba, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, na faɗa Wazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya nisa al-muslimat, wazan Allah ya ce, ya ku mata musulmai. Kina wannan min babi idafatil mawsufi ila sifatihi, babi ne wanda yake na jingina, wato shi ne abun siffantawa zuwa sifar shi. Kaga anan da ya ce ya nisa al-muslimat, kamar yanda suke faɗa, wato masjidul jami, masjidul jami. Kaga in aka ce masjid, da kace in kace aljami, menene aljami? Ma masallaci. Amma nan da kace masjidul jami, kaga masjid anan shine al-mawsuf, kenan ka danganta shi zuwa sifar shi, kenan masallaci ne na juma'a, kace masjidul jami. To shine anan yace ya nisa al-muslimat, wato ya ku mata musulmai. Wanzan Allah yake cewa la ta haƙiranna jaratu li jaratiha, kar maƙwabciya wato ta ga ƙanƙantar abinda za ta yi kyauta da shi ga maƙwabciyarta. Wanzan Allah la ta haƙiranna jaratu li jaratiha, wanzan Allah ya ce kar maƙwabciya ta ga ƙanƙantar abinda za ta yi kyauta da shi ga maƙwabciyarta, kenan kata rina abin daga cewa abu ne ɗan kaɗan. Wanzan Allah sai ya ce walau firsina sha, kai koda abinda za ta yi kyautar da shi, manzon Allah ya ce kofatan akuya ne, koda a ce wai kofatan akuya ne za ta dafa, manzon Allah ya ce kar ta ga ƙanƙantar wannan abu game da yin kyauta da shi ga maƙwabciyarta. Anan mubalaga ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi game da wannan, ba don komai ba, domin kwaɗaitar da muminai akan cewa su ma junansu kyauta kar su ga ƙanƙantar abu. Amma yin kyauta da kofatan akuya abu ne wanda daman ba saba ba a al'ada. Kofatan akuya ai ba cin shi ba ake, to amma anan manzon Allah kai matuka ne a cikin zance, ma'ana dan karka ga kankantar abin da zaka yi kyauta da shi ga makwabci. To dan haka wannan hadisi mana ya zo da shi domin ya nuna mana cewa ita kyauta sunna ce mustahabba, junan su su ringa ma junan su kyauta mu'minai, musamman kuma tsakanin makwabta. Me yasa? Saboda galibi makwabta akan dan samu rashin zuttuwa a sababin wasu al'amura, in ma ya kasance wani hali wanda yake na makwabtaka. An gane ko? Hali wanda yake na makwabtaka, wani lokaci makwabci sai ya ringa ganin kaman ka takura masa a samu rashin zuttuwa, ko kuma ta hanyar wato al'amari wanda yake na yara. So da yawa yara sukan hada makwabta wato game da fada da rashin zuttuwa. To amma duk lokacin da su makwabtan junansu yake kokarin yi ma junansu kyauta, to duk waɗannan abubuwa da suke faruwa na rashin zuttuwa za su gushi. An gane ku? Duk yanda za a yi, kamar yanda Hausawa suke cewa zo mu zauna zo mu saba, duk yanda za a yi, in dai kuna zaune da mutum abu daya yau da gobe, to sai an samu wani sababi wanda zai haifar da rashin zuttuwa tsakanin ku. To irin wannan abu da yake faruwa kenan na tsakanin makwabta na rashin zuttuwa, annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake shiryar da mu zuwa abin da zai kusar da duk waɗannan abubuwa na gaba da kiyayya, shine yi ma juna kyauta. Shine anan yace la tahqiranna jaratul ijarati, yace ya ku mata musulmai, manzon Allah yace kada makwabciya ta ga kankantar abin da za ta yi kyauta da shi ga makwabciyarta, ko kuma kada makwabciya ta rena abin da za ta yi kyauta da shi ga makwabciya kar ta ga kankantar shi. Sai yace walau kirsina sha, Allah ne ko? Anan an shahi kana kenan da isim kinta, ai walau kana lamuhuda firsala sha kenan, koda abin da za a yi kyautar wato ko watan akuya ne, manzo Allah yace kar ta ga kankantar wannan kai mata. Dan haka wannan hadisi dalili ne wanda yake nuna mana shar'ancin wato yin kyauta tsakanin makwabta, kuma hadisin yana ƙara fa'idan tadda mu wato ita kyauta in dai an maka komun kankantar ta karkare na ka karba. An gane ko? Kai wanda za ka yi kyauta kar ka ga kankantar abu, ka ɗauka ka bada, kai dai ka yi dan Allah. Shi wanda aka ma kyautar komun kankantar abin da aka bashi kada ya rena, saboda game da karɓar kyauta akwai sanya farin ciki a cikin zuciyar shi wanda ya maka kyautar. Kuma wanda ya maka kyauta bai maka wannan kyauta face dan kana da kima da martaba da daraja a gurin shi, mutum nawa ya ketare bai ba ba kai ya zo ya baka. Sannan kuma wannan hadisi yana ƙara fa'idan tadda mu shine cewa idan mace ta zamanto ita ce mas'ula game da al'amari na gida, kamar yadda daman duk wasu al'amura waɗanda suka shafi gida to ita ce, to anan duk wani abu wanda yake dan kadan, wanda yake bai taka kara ya karya, ba laifi takan iya ɗauka ta yi kyauta da shi ga makwabta. An gane ku? Ko da ba a tambayi ba wato mai gida, in dai abu ne wanda yake kenan al'ada ta gudana za a ɗauka a bada, kamar abin da ya shafi wani abinci ko wani ɗan abu wanda yake na kusa da baki da ɗan wasu abubuwa, ba laifi ba sai ta tambayi mai gida ba, tana iya ɗauka ta yi kyauta da shi ba sai ta nemi izini ba. In kuwa dama abin da ya shafi dukiyarta ce, to wannan kuma daman tana iya ɗauka ta yi kyauta da shi, ko da kasancewar ba ta tambaye shi ba, sai dai a nan an so ta tambaya kenan, in ya kasance wani abu ne wanda yake mai girma za ta yi kyauta da shi, to ya kamata ta shawarci mijinta kenan, ta faɗa masa cewa ina son zan yi kyauta da abu kaza. Amma in abu bai taka kara ya karya, sawa'an nata ne ko nashi ne, wannan tana iya ɗauka ta yi kyauta da shi ga makwabta ta abin da ya kama da haka. Sannan wannan hadisi yawa kenan a takaice, shi wannan hadisi yana nuna mana cewa ita kyauta kar mutum ya raina ta, shi wanda zai yi kyautar haka kuma shi ma wanda za a ba kyautar kada ya raina ya ce ni kamar ni za a ba abu kaza, kenan ko mun kankantar abu aka baka ka karba da hannu biyu kai godiya kai murna. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ke cewa man wahaba hibatan fa huwa ahaqqu biha madam yusab alaiha. Maza Allah ya ce duk wanda yi kyauta kyauta to shi ya fi cancanta game da kyautarsa, matukar ba a sa kyauta masa akan wannan kyauta da yi. Ka bada kyauta dan a sa kyauta maka a baka sama da abin da ka bada, to kai ka fi cancanta game da kyautarka, matukar ba a sa kyauta maka ba. An gane ku? Misali mutum ne ya dauki abu ya baka, shi daman da ya baka yana nihin ka bashi sama da abin da ya baka. To in ka ga yana ma wata gani gani, ka ga dai cewa dai ba ya sa kyauta maka, to kana iya karbe kayanka. Amma in ya riga ya sa kyauta maka, ya baka wani abu a madadin wannan kyauta da ka masa, to anan abin da ya baka in bai kai ba abin da ka bashi, to anan kana iya cewa ba kai yarda ba, sai ya kara. Kamar yadda kar mu manta, wani daga cikin larabawan ƙauye ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar wani rafuni. Manzon Allah ya sa kyauta mishi, ya bashi, yace manzon Allah yace yayi, yace a bai ba. Manzon Allah ya ƙara masa, yace yayi, yace a bai ba. Manzon Allah ya ƙara masa sai a karo na uku, sannan yace ya gamsu. To dan haka anan duk wanda ya ma wani irin wannan kyauta wadda ana kiranta alhibatu lil iwa, kyauta wadda ake yin ta domin masanya, domin a sa kyauta ma kenan sama da abinda aka baka, wanda a Hausa ake kiranta da cewa garawa. An gane ku? Shi ne muka yi misali kamar yadda dan uwa daga ƙauye yakan taso ya zo birni wajen dan uwan shi, ka masa wata kyauta, in ma ta wani hatsi wanda bai wuce ba tiya biyar ko tiya goma, in ma ya yi yawa, ko wata ɗan uwa, ko wani wake, ko wata gujiya, ko wasu kaji, yana nihin in ya tashi komawa gida a mai sha biyu ta arziki. Kenan anan in dai baka sa kyauta mishi ba sama da abin da ya kawo, anan in baka sa kyauta mishi baka bashi komai, to wannan kyauta shi ya fi cancanta da ita, fa huwa ahaqqu biha, yana da ƴancin da zai dawo ya karbe kayan shi. In kuka sa kyauta mishi, in ya kai daidai abin da ya kawo, daman abin da ake so ka sa kyauta mishi sama da abin da ya baka. Kenan in yace bai yarda ba dole sai ka kara masa, in yace hado bai yarda ba dole sai ka kara masa, an kai lokacin da ya gamsu. In kuwa ka san babu abin da zaka biya shi zaka sa kyauta mishi, to tun farko karka ci kyautar shi. Kenan ka maida mishi kayan shi, daman kyauta ce ba ta dan Allah ba. Kenan ka nuna masa hanyar kasuwa inda zai je ya saida ya kudin mota. Kenan shine anan wato malam ya zo da wannan hadisi, shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man wahaba hibatan, duk wanda yake kyauta kyauta, fa huwa ahaqqu biha, shi yafi cancanta game da kyautar shi, kenan yana iya zawa ya karbi. Malam yusab alaiha, matukar ba a sa kyauta masa ba. Al-Hakim an-Naisaburi shi ya rawaito wannan hadisi ya inganta shi. Sai dai wal mahfuz min riwayati Ibn Umar an Umar qauluhu, fada ce ta Umar, ba fada bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan ba hadisi bane marfu, hadisi ne mauquf. Ba fada bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fada ce ta Umar, Allah ya kara masa yadda. Kuma a takaice shi wannan hadisi, kenan malam ya zo da shi domin ya nuna mana halaccin wato ita irin wannan kyauta wadda ake yin ta domin masanya, wadda Allah ya hana manzon shi sallallahu alaihi wasallama cewa shi yayi, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake masa wala tamnun tastakthir, kar kai kyauta dan ka nema a yawaita maka. Shi haramun ne yayi wannan kyauta, matsayin shi ya wuce. Amma in aka mishi yana iya amsa, halatta ne ya amsa, kuma ya sa kyauta sama da abin da aka masa, kamar yadda dama dabi'ar shi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka. Kina duk wanda ya maka kyauta, in dai ka fahimci cewa dan ka sa kyauta masa, in ka karbi kyautar ka san da cewa dole sai ka sa kyauta mishi sama da abin da ya bada. In kuma ka san ba za ka iya ba, kenan tun lokacin da ya maka kyautar kar ka karba. Wanda karmu manta bayani ya gabata, akwai wasu al'amura waɗanda suke hana wato mutum ya karɓi kyautar mai kyauta, yana daga cikin su kenan irin wannan kyauta. In ka san baka da abin da zaka sa kyauta masa, to kada ka karba. Nan muka zo ƙarshen baban, da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan. kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.